Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima yace dole ne a ƙara ƙaimi wajen yaki da ake da yayin kungiyar Boko Haram idan har ana so a kawo ƙarshen su baki daya. Gwamnan ya dai bayyana haka ne a fadar gwamnatin jihar a wani sakon sallah da yake gabatarwa a umman jihar. Gwamnan yace an samu nasarori game da yaki da ake da yayin kungiyar Boko Haram din, amma ƴan kwanakin nan an dan fuskanci matsaloli, dan haka akwai buƙatar hara ƙarfi da ƙarfe na ganin cewa an kaula su baki daya.
All the sacrifices you have made over the years for us to have some peace in this part of the world. 2 years ago, we were in a much more terrible shape than we are now. We still have the challenges, no doubt about it, but we have to give credit to President Muhammadu Buhari and the Nigerian Armed Forces.
Gwamnan ya ce ina so mika godiya na ga dukkanin al'umman da suka taka rawa da kuma suka sadaukar da kawunansu wajen sabar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa. Don a shekaru biyu da suka gabata muna cikin wani hali ne na ƙaƙani-ƙayi, duk da cewa har yanzu muna cikin matsala, amma dole ne mu yaba wa shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan ƙasar da ma dukkanin jami'an tsaron da suka bada tasu gudunmawa wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda.
But a lot still needs to be done as we are talking, especially in the last 2 weeks. We have had tremendous challenges in the war, in Chibok, in Maiduguri, in all the nooks and crannies of the state.
Yace dole ne sai an ƙara ƙaimi kamar yadda nake faɗi, musamman ma a makonni biyu da suka gabata mun fuskanci matsaloli sosai kamar a garuruwan Dambuwa da Chibok da Maiduguri kai a kusan dukkanin lungunan da ke faɗin wannan jiha.
Yes, we have some successes, but definitely we equally suffered a lot of setbacks. So more all hands need to be on deck for us to have a lasting peace in this part of the world. It's not for us to take 2 steps forward and 1 step backward.
Yace mun samu nazarori, amma kuma mun fuskanci koma baya, don haka dole ne a sake hada hannu wuri guda don mu samu zaman lafiya mai ɗaurewa a wannan bangaren kasar namu. Yace bai kamata mu yi kongabakon baya ba kuma a makonni ko kuma watanni masu zuwa za mu ci gaba da magana da jami'an tsaro don mu ga hanyar da za mu kullo na ka ƙarshen wannan matsala na ta'addanci baki ɗaya da yake ci yake cinyewa, amma dole ne ya ƙare.
It's a fight between good and bad. It's a fight between light and darkness. And believe me, in the fullness of time, we shall triumph over our adversaries.
Yace wannan fada ne tsakanin mummuna da kyakkyawa, fada ne tsakanin haske da duhu, kuma ina tabbatar muku da cewa nan da wani dan lokaci za mu kawo ƙarshen wannan matsala baki daya. Gwamnan ya kuma tabo batun rashin biyan albashi ga ma'aikata a wannan lokacin na sallah.
We have some technical issues with the payment of salaries. We actually wanted to pay the salaries on Friday, and I have to apologize to them.
Yace mun dan samu wasu matsaloli ne game da biyan albashin ma'aikata. A ran gaskiya da muna so mu biya wannan albashi ne tun ranar Juma'a, da haka dole ne nemi gafara a wurin su, dan ba da so na bane hakan ya uku. Kusan shekara 6 kenan muna biyan albashi duk lokacin da aka ce akwai wani biki, kama daga sallah zuwa Kirsimeti, amma wannan karon an dan samu matsala ne na na'ura. Da haka ina roƙon ma'aikatan jihar Borno su hakuri game da abin da ya faru, kuma na musu alƙawarin cewa a wannan mako da zamu shiga kowa da kowa zai samu albashinsa.
So I wish to apologize to them, and inshallah by the next working day, which will be one of the salaries of civil.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.